أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والآقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دكان يا ويا تبتك الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي وندا الله سبحانه وتعالى يا قدرته gamuwan mu a wannan masallaci, masallacin Sabilul Huda, domin karanta wato wannan manzumai a wannan rana ta Ladi, wanda aka kasance ana karatun littafin Al-Adabul Mufrad. Insha Allah dai karatun Adabul Mufrad da kuma Muwatta zai fara satin sama. Idan ranar Subhu za a fara Muwatta, ranar Ladi kuma rana da yau za a karanta Adabul Mufrad. To dan dai mu ribanci lokacin jiya za ta yi, to yau kuma muka yi kokari da yanda ƴan uwa suka ce kina a sa wani abu a karanta. Idan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu abinda zan mu karanta, haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala kuskure idan muka yi daga abinda ya shahi karancin ilimi ne, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya shahe shi daga cikin zakatan mu gabaki ɗaya. Zan mu karanta wannan manzuma ta Ibn Abi Dawud wadda ake ce mata Al-Ha'iyya, manzumatul Ha'iyya, wadda manzuma ce akan bangaren abin da ya shafi aqida. Tana da baiti 40-33, wanda mallam yayi kokari ya kawo ta akan abin da ya shafi fannin aqida ta ahli sunna wal jamaa, aqida ta ahli sunna wal jamaa. Idan wanda ba a bashi ba, akwai sauran manzuma idan wanda kowa zai samu nuska insha Allah. Insha Allah za mu karanta da farko, zan mu dan yi tarjuma ta shi malamin mai wannan littafin kafin in ya sohe mu shiga cikin wato manzumar tashi abinda ya sawwaka. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana tawfiqi. Da farko, shi Ibn Abi Dawud malamai suna tarjuma shi da cewa shi ne Al-Allama Al-Hafiz Sheikh Al-Baghdad Abdullah bin Al-Imam Abi Dawud Sulaiman bin Ash'as Abi Bakar As-Sijistani. Wato shi sunan shi Abdullah dan Abi Dawud. Wani Abi Dawud? Idan an ce Abi Dawud, dai kowa ya san Abi Dawud, mafi yawa dai kowa dai anan ba zai ce ba bai san ba Abi Dawud. Yana da wani littafi gare shi, Sunan Abi Dawud. Yana da littafi Sunan, wanda ya shahara da suna Sunan Abi Dawud, wanda littafin shi a bangaren fiqhu, bangaren fiqhu. Idan kana so ka tumbatsa kan fiqhun hadisai, idan ka warware, to wannan Sunan Abi Dawud shi ne za ka dauka. Misali, Kutubul Ahkam, idan ka duba tun daga kasa-kasa, ka dauki Umdatul Ahkam, bancin shi ka zo abinda ya shafi Bulughul Maram, ko kuma Ahadisul Ahkam, ko kuma ka dauki Al-Muharrar. To idan ka tsallaka daga wannan kai tsaye, idan za ka shiga manyan kutub, in dai bangaren fiqhu ne, to zaka dauki littafin Abi Dawud a kan yanda zaka gani babi, in yayi babi zai kawo ma hadisi, ya yawaita babi wanda sai wanda Allah subhanahu wataala ya sa ya karanta wannan wajen zai gani wato irin yanda fa'ida da kuma irin ilimin da shi Ibn Abi Dawud wato ya ambata. Kenan wannan mai wannan Ha'iyya in wato dan shi ne, dan Abi Dawud ne As-Sijistani. An aihe shi wato hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam tana 230, sannan abinda ya shafi bangaren neman ilimin shi ya tashi tun da farko, tun yana karami tare da baban shi, saboda baban shi wato malami ne wanda ya shafi shi ma neman ilimi, ya yi fice. To shi ma ya tashi tun yana karami, akwai ruwaya da take nuna cewa lokacin da ya fara zuwa neman ilimi ya dauki karatu a wajen malamin shi na farko, wato yana da shekara 11. Yana da shekara 11 baban shi ya fara yawo da shi neman ilimi. Kinan ka gani akwai himma, mazaje na gaba akwai himma bangaren neman ilimi. bangaren neman ilimi zaka ga ana bashi wato kulawa sosai duk da mu ma dai a wannan halin zaka ga yaro tun yana karami ana kai shi islamiya ana kai shi islamiya yana kokari ya fara wato tun ya dauko tun daga farko yana yi wanda in ka dauko tun daga farko kana yi shine zai bada dama idan ka girma zaka ci gaba ko kuma idan ka girma ko da ka katse wata rana zaka taso ka ci gaba amma wanda bai dauko ba wato ilimi tun a farko sai da ya girma to ka gani abu ne wanda yake da wato wahala a ce wani in ya dawo Allah subhanahu wataala ya mishi tawfiki ya dawo akan ya je ya nemi ilimin zaka gani dai yana kokari ne dai sai wanda ya daure zace shi kuma zaka ga a lokacin ma ilimin bai shiga kamar yanda malamai suke cewa al-ilmu fi sigari kan nakashfi al-hajar wato shi ilimi tun in kana yarin a yarinta ka dauki ilimi nan da nan yahi shiga in ka girma kuma fa a ba zai shiga ba in ka girma ba zai shiga ba sai dai da kyan zaka gani yaro dan karami wanda yanzu zai karanta zaka bashi safa guda ya hardace faji guda to idan babba ne ka san faji guda ba ta yi ba dole sai wani lin guda ɗaya ko kuma lin biyu to shi yasa yana da kyau ya zamanto tun mutane suna yara iya suna yara a kula da abin da ya shafi wato bangaren ilimin su yayi bulaguro tare da baban shi wato sun je sharq da garb sun yi gabas da yamma duka kan bangaren neman ilimi sun shiga Asbahan da Baghdad da Kufa sun tayi Makka sun tayi Madina sun tayi Sham sun tayi Misra duka a bangaren abin da ya shafi wato shi ilimi sannan malamai suka ce shi Ibn Abi Dawud ya kasance wato hafizi ne sosai yana ya haddace Al-Qur'ani ya haddace hadisi ya haddace ilmomi wato diyawa daga cikin malaman shi na farko akwai baban shi yana cikin malaman shi daga ciki akwai Ahmad bin Saleh da kuma Muhammad bin Bashar da kuma Amr bin Usman da Ishaq al-Kusi da kuma Amr bin Ali al-Fallas da Muhammad bin Yahya az-Zuhli wato duka wannan suna daga cikin malaman shi wanda wannan yake nuna wato miza ce ta dalibi ko kuma malami ya zamanto yana da malami shine abin yabo ne ya zamanto kai a ce kana da malami wanda ka koyi karatu wajen shi akwai biyawa zaka gani suna asu menene a ce shi bai ga ba malamin da zai je wajen shi yayi karatu wani yake ce wahayi ake to annabi sallallahu alaihi wasallam yana da malami jibril alaihi salatu wassalam shi yake karantar da shi to ashe idan kana da malami yana karantar da kai wannan sharafi ne wannan abun ayabai ka ne akan shi kuma wannan yake nuna wato zaka samu ilimi wanda yake mai amfani ilimi wanda yake garanti saboda shi ilimi bitalaqi ake daukan shi ilimi dole sai ka je gaban malami ka dauki karatun wannan tukun zai zamanto idan ka ce kawai haka dan ka iya larabci ko kuma ka iya turanci zaka je ka dauki littattafai kai ta karanta ba zaka zamanto ba malami shi yasa wani sha'iri yake cewa yazunnul umru anna al-kutuba tahdi aha fahman li idrakil ulum wama yadri al-jahul bi anna fiha ghawamid hayyarat aql al-fahimi wato shi wawa jahili yana tunanin wato littattafai idan ya dauki littattafai yake karatu kawai zai zamanto malami abin ya huce hakan wanda ana bada misali irin wanda daukan littahi ne karatu ko kuma tasfihi a cikin karatu yazo ya karanta al-hayyat al-habatu saudani hadisan shifa'un min kulli da wato habbatu sauda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waraka ce daga dukkan wata wato cuta to da yazo karantawa sai ya karanta al-hayyatu sauda bakan maciya to ka gani sai je ne bakin maciya yake wannan ana salwantar rahika ko kuma wancan wanda yazo bangaren haji ya karanta karanta haji to mazhabata hanafiya suna ganin cewa idan ka zo zaka yi jifa ka wanke duwatsin da zaka yi jifa da su to da yazo hasa ake cewa irin tsafo wannan hasa to hasal ijma duwatsin da zaka yi jifa ta jamra to da yazo he karanta da hasal hima to da ya karanta hasal himar sai ya dauki fahimta shi cewa marinan jaki kawai aka ganshi a haji yana wanke marinan jaki wai kuma cikin ibada ne kaga wannan miyaru dai shi abin da ya shafi karanta ba tare da malamai ba. Dole ilimi sai mutun ya je wajen malamai kuma sai ya karanta a wajen su, saboda inda kuskure anan ne zasu karantar da kai sanar da kai. Haka Ibn Abi Dawud yana da dalibai shi ma wanda yake masu yawa, daga ciki akwai Ibn Hibban, wanda Ibn Hibban yana da wani litai sahih, yana da sahih Ibn Hibban, yana da sahihi, da kuma Imam Abul Hasan Ad-Darqutni, shi kuma yana da wani litai Sunan Ad-Darqutni. Yana to daliban shi ne wannan shi Ibn Abi Dawud. Ashe abin da zaka fahimta ya huddo hamshakan wato malamai, da kuma abin da ya shahi Abul Hafs Ibn Shahin. Ibn Shahin yana da wani litai, yana da litai cikin Jarh wa Ta'dil, ya huddo manyan malamai, da Abu Ahmad Al-Hakim, da Muhammad bin Amr, da Abu Muslim, da Isa bin Ali, da Abu Al-Qasim bin Hababa. Kenan wannan duka daga cikin abin da ya shahi almajiran shi ne shi Ibn Abi Dawud. Wato sannan a matsayin shi a bangaren ilimi, malamai da yawa sun yabe shi, sun yabe shi akan abin da ya shahi ilimi. Har ya kai wasu malamai zaka ji suna cewa kana faqihan aliman hafizan, ya kasance masanin fiqh ne, wato babban malami ne, hafizi ne. Zaka gani da yawa malamai suna yaban shi akan abin da ya shahi ilimi, wanda kuma bangaren aqidar shi, aqidar shi wannan manzumar tashi zata nuna mana aqidar shi a gurguje da aqidar shi yana cikin manhajin ahli sunna wal jamaa. Yana da kyau, shi yasa bangaren ahli sunna wal jamaa za ku gani idan za su yi tarjuma malami mai littafi zai sai sun kawo maka duk bayanai, kuma sai sun kawo ma aqidar shi, saboda kakka je ka dauki wata aqida daban, kakka je ka dauki wani littafin in shi a ko kuma wasu daban can kaje ka ringa karantawa, bak san ba aqida ba aqida bace wadda take salima aqida ta ahli sunna wal jamaa. Sannan kuma yana da littattafai da yawa, daga ciki akwai wannan littafin da zan mu karanta. Haka kuma ya mutu a Baghdad hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 316 a wata na Zulhijja. Allah subhanahu wataala ya ji kai shi insha Allah. Kenan wannan a gurguje ita ce karamar tarjuma ga shi muallafin wannan littafin. Sai kai tsaye la Allah mu shiga cikin wato wannan manzumar tashi, kan shi la Allah mu karanta ko baiti guda 10 idan Allah subhanahu wataala ya kaddarta lokaci, kenan muga abin da zan mu dauka. Malam yake cewa Allah subhanahu wataala ya ji kanshi, yake cewa tamassak bi hablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyya la'allaka tuflihu wadin bi kitabillahi wasunan allati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina bidhalika dana al-atqiya'u wa afsahu wa la taku fil qur'ani bil waqf qa'ila kama qala atiba'in li jahmin wa asjahu wa la taku lil qur'ani khalqun qira'atan fa inna kalamallahi bil lafzi yudahu wa qul yatajallallahu lil khalqi jahratan kama albarru la yakhfa wa rabbuka awdahu wa laysa bimawludin wa laysa biwalidin wa laysa lahu shibhun ta'ala al-musabbah وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصدق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل بالفواضل تنفح. كنا ما يهار من ون منزوما دون بيت التكاع. Baiti guda biyu na farko malam zai maka bayani akan abin da ya shafi wato ruku da litahin Allah subhanahu wataala, dan sannan kuma da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, da kuma nisantar abin da yake bid'a. Shine yace tamassak bi hablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyyan la'allaka tuflihu wadin bi kitabillahi wassunan allati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Kenan wanda yana daga cikin al'ada ta malamai idan al-tattahun suna aqida zaka gani abu na farko da zasu kawo maka, yayin sun kawo maka irin abin da ya shahi mutun yayi ruko da abin da ya shahi littafin Allah da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, da kuma nisantar da abin da yake wato bid'a. Idan ba mu je ba nesa, ya ishe misali cikin littafin da muka yi daura shi kwanakin baya cikin ijaza usulul iman na Imam Ahmad bin Hanbal, yake cewa al usul sunnati indana التمسك على ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تو زaka gani da yawa wato malamai idan aka zo abin da ya shahi wato aqida da farko sai sun ma shunhuda akan abin da ya shahi wato ruku da alqur'ani da kuma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda su ne masdari na mutum ahli sunna wanda zai koma da su ya dauki addinin su duk abin da zaka dauki addini in dai ba alqur'ani bane ko kuma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to zaka dauki abu wanda yake bid'a ne ko kuma zaka dauki abu ne wanda yake bai da tushe shi yasa daga cikin malamai imamul auza'i yake cewa naduru ma'al kitabi was sunna haisu daru au haisu dara wato muna kewayawa tare da littafin Allah da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama wato duk inda wato ya suka kewaya da mu bin mu huddo wani abu daga karan kanmu idan kaji an ce ma wannan malami ne ahli sunna da wuya zaka ji ya baka wani abu san ranka duk abin da zai gayi ma abu ne wanda yake da tushe daga cikin alqur'ani ko kuma daga cikin a cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yasa hatta da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin muqaddimar shi ta khutbatul haja in yazo mi yake cewa amma ba'd fa inna asdaqal hadisi wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kenan duk abinda zaka rike duk abinda zaka kama in dai bangaren addini ne to ya zama to ka kama wannan biyu malam yace tamassak bi hablillahi wattabi'il huda idan aka ce tamassak kayi ruku ka kama bi hablillahi da igiyar Allah zan mu zo mu gani maganar malamai akan wannan tamassak can Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu haka kuma fada Allah subhanahu wa ta'ala walladhina yumsikuna bilkitabi wa aqamus salata inna la nudhi'u ajral muslihin wato duka wannan yana nuni kai ruko da abin da ya shahi wato littafin Allah shine he malam yace hablillahi itace alqur'ani wanda malaman tafsiri da yawa sun kai akan wannan yace wa'tasimu bihablillahi tunanihi kenan wato da alqur'anin Allah subhanahu wa ta'ala kai ruku da alqur'ani wattabi'il huda imamu ibnu al-qayyim da yazo kan wannan tamassak bihablillahi sai yace ana wato mukhataba ana magana ne da kai wanda kake wato sunni wanda kake bin sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama na da ya zamanto mene marji'inka abinda kake komawa akan shi a cikin addini kullun ya zamanto littafin Allah ne da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma ya zamanto littafin Allah tamassak bihablillah kenan ka koma kullun akan ibadarka akan mu'amalarka akan zamantakewarka da komi da komi na rayuwarka ka koma da ruko da littafin Allah wattabi'il huda tare da ruko da kuma shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce alhuda ana nihin shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam duk da alhuda zaka ga a cikin alqur'ani tana zawwa akan ma'ana guda biyu akwai hidayah hidayah ta tawfiq da kuma hidayah ta dilala ko kuma irshad wannan hidayah guda biyu a qur'ani su suke zawwa shi yasa Allah subhanahu wataala da yawa zaka ji yana cewa innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha nan wata hidayah ce innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha hidayatut tawfiq hidayatut tawfiq na'am manje ba hidayatut tawfiq banje ba me gaci haka kuma fada Allah subhanahu wa ta'ala laysa alayka hudahum walakinna Allah yahdi man yasha nan mai wata hidayah ce laysa alayka hudahum walakinna Allah yahdi man yasha hidayatut tawfiq haka kuma fada Allah subhanahu wa ta'ala man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun wata hidayah hidayatut tawfiq ihdina as-siratal mustaqim hidayatut tawfiq shi sa yana daga cikin babba addu'a da mutun ya dace malamai suna cewa babba addu'a a rayuwarka wata addu'a ce ita ce wannan addu'a ta hidayah ta Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da kai ya tabbatar da kai akan hanya madaidaiciya saboda idan baka samu ba tawfiki daga Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da kai to kaga bukara bukata ka tabi wannan babu wanda zai iya shiryar da kai a duk malaman da ake yi da su a duniya ko annabi aka turo ma baka shirye ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mishi innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha da ce annabawa irin hidayatut tawfik suna shiryarwa da Abu Talib annabi sallallahu alaihi wasallam aidaya wannan yin shi amma Allah subhanahu wataala yace mishi innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha shi yasa a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake adda Allahumma inna inni as'aluka al-huda saboda shiriya wallahi babban abu ne idan Allah subhanahu wataala ka samu tawfiki Allah ya shiryar da kai ya shiryar da kai ka ganka kana bin abinda Allah subhanahu wataala yake so kana barin abinda Allah subhanahu wataala bai so to wannan kadai ya isa ya zamanto kana godewa Allah subhanahu wataala hidaya ta biyu ita ce hidaya ta dalala da irshad Allah subhanahu wataala yana cewa wa amma thamuda fa hadainahum fastahabul ama ala alhuda fa akhadathum as-sa'iqatu al'adhabil huni bima kanu yaksibun kaga wannan hidaya ce ta wato irshad haka kuma wahadainahu najdai hidaya ce ita ma ta irshad innaka latahdi ila siratul mustaqim annabi yana shiryewa zuwa ga siratul mustaqim wannan hidaya ce ta irshad can kuma innaka latahdi ita kuma hidaya ce ta abin da ya shahi wato tawfiq idan aka zo wajen malamai da suke wa'azi Allah subhanahu wataala yake cewa mine waj'alna minhum a'immatan yahduna kenan wace hidaya ce hidaya irshad kenan wannan abu guda biyu hidaya ta tawfiqi da hidaya ta irshadi hidaya tawfiqi daga Allah subhanahu wataala take tafi sannan hidaya ta irshadi ita kuma ita ce Allah subhanahu wataala yake sanya ta akan abin da ya shafi annabawa da kuma wato malamai masu wa'azi sai malam yace wattabi'il huda ai kenan ka lazumci wato hanya ta shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yace khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan a wannan rabin baitin malam yana kwadaitar da mu akan mene ruku da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama akan wato me ake ce mishi ya zamanto kada ka ruku da qur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama kada ka zamanto mi wala taku bid'iyyan kada ka zamanto dan bid'a kada ka ringa bin bid'a saboda mi la'allaka tuflihu tabbas zaka samu rabauta idan ka bar bid'a kai ruku da alqur'ani kai ruku da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ka bar bid'a to zaka samu rabauta zaka samu falahi saboda wannan amma tanke ya zamanto kana baka yi bar ruku da littafin Allah da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to ina zaka ringa tamaka mani ka kama bid'a ka je kai da wanda bid'a kuma babban musiba ce shedan yahi san dan bid'a game da wanda yake saban Allah yahi san dan bid'a da wanda yake saban Allah saboda mi wanda yake saban Allah subhanahu wataala ya san saban Allah ne la Allah yake ko kuma la Allah wata ran yana zaune ya ji wa'azi zuciyar shi ta karaya ya gani wannan abin ashe saban Allah ne nake yi ya je ya tuba sai Allah ya gafarta mishi sai Allah ya gafarta mishi zanuban shi nan da nan yana iya ya dawo amma dan bid'a la haula wala quwwata illa billah saboda shi dan ya zayyana mishi ne shi yana ganin kawai akan daidai yake yana ganin akan daidai yake yanzu misali irin wanda zasu zo ka ce musu wannan abin ai bai dace ba ai kaza a waje kaza sai a ce maka bi kaza in ne bai da kyau misali a ce karatun alqur'ani a makabarta sai a ce maka bi alqur'anin ne bai da kyau alqur'ani yana da kyau amma ba shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ne karanta alqur'ani a makabarta misali wanda zai zo yi wani abu na addini ya kirkiro wani abu misali sallar da ake yi karshen azumi da ranar juma'a sallar qara'i an ce wai idan kai wannan sallai za a gafarta maka ne wai su zunubai ne aka tattaro za a gafarta maka kuma azumin duk abin da kai cikin azumi na kusakure za a gafarta maka to wanda yake jahili wanda yake daman shi irin wanda dai sai Allah subhanahu wataala ya masa shari'a ta tawfiqi su shigo daidai to in ya ji wannan garaba sai ya rike kaf zaka gani ya tashi ya je yana nema a yi da shi saboda laifikan da ya kawo a shahin mishi to kai wannan shekarun da aka ambata na cewa idan kai wannan sallai ba wai aka ce Allah subhanahu wataala ba zai iya bada ba a'a shin ta zo ne daga hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ko bata zo ba in ta zo sai a karbe ta in bata zo ba kawai ka nisance ta ita ce wato shine ya zamanto yafi shine ya zamanto kai wannan in addinin ka lahiya la sannan matsalar bid'a shi yasa ya zamanto shedan yahi santa saboda ya zage nama cewa wato wannan abin kan daidai kake
kawo di yanda za a zo a ma wa'azi sai kace a kai wannan suware ne ɗan kaza ne ɗan kaza ne daman kaza kaza ka gani deja ya ƙara fadda ka to shi yasa haka kuma babban matsalar bid'a sai a ranar tashin alƙiyama a ranar tashin alƙiyama mutane za su zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana kira su zo al'umma shi ce mala'iku su tare su mala'iku su tare su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai al'umma shi ce a bar su mala'iku su ce a'a baka sani ba abinda suka kirkira bayanka sun kirkiro wasu abubuwa suka kashi cikin addini suka ce addini ne sun kirkiro bid'o'i kala kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to sufakan 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 kikenan a ja da su can a dai idan kaga matsala bid'a a ranar tashin alkiyama za ta sa maka matsala shi kuma mu kuma duk abinda zai sa ma mutum matsala a ranar tashin alkiyama wallahi ya guje shi ko menene in dai aka ce zakka samu gonda ka samu kowace irin matsala ce a duniya da ka samu matsala wato a ranar lahira sai kenan shine malam ya kawo wala taku bid'iyyan kada ka zamanto wato dan bid'a la'allaka tuflihu wato tabbas zakka samu wato rabauta kenan ya zamanto kai kai ruko da igiyar Allah ita ce Qur'ani da Sunna Annabi sallallahu alaihi wasallama su za su dauke ka akan hanyar ta ka bar wato bid'a ya zamanto kullun aikin ka abin da ya shahi wato sunna ne sai malam yace wa din bi kitabillahi was sunani allati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu baiti na biyu kuma he ƙara maka bayani can ya karfafa ma bayani akan ruko da kitaballah hablillahi sai nan kuma yazo yace ma eh wadin bi kitabillahi ya zamanto kai wannan addinin ka rike ka tsayu akan addinin ka da littafin Allah was sunanin lati da kuma sunnoni wanda suka zo atat an rasulillahi daga manzon Allah subhanahu wataala tanju wa tarbahu zaka samu najahi zaka samu wato riba kenan din malamai suka ce fi'lul amr ne min dana yadinu dinan ma'ana shi kenan shine zamanto kai ruko da wannan littafin na Allah kana yin addinin ka wato a cikin shi was sunanin lati attata an rasulillah sunan kuma jami'i ne na sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama shine hadisan da aka rawaito ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallama idan aka ce sunna ana nihin dukkan abinda aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama na daga abinda ya shafi faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama ne ko kuma aikin shi ne ko kuma wato takririn shi ne hatta da siffar shi ta halitta shi ko kuma ta halayen shi wannan duka ana sa su cikin wato sunna annabi sallallahu alaihi wasallama sannan sunna daidai suke da alqur'ani a wajen hujja daidai suke da alqur'ani a wajen hujja idan hadisi ya tabbata ya inganta sahihi ne to kamar aya ce ta kwai baka ce ba a'a sunna tana kasa da alqur'ani sunna daidai suke da alqur'ani a wajen hujja shi yasa malamai suka yi wato raddi ga mutane da yawa wanda suke ganin cewa hadisi wai idan ya inganta in ruwaya shi hanya daya ce wanda ake cewa hadisul ahad ba zai zama to ba an yi hujja da shi Albani rahimahullahu ta'ala yayi wani littafi ya samu shi alhadisu hujja bi nafsihi fil aqaid wal ahkam wato hadisi hujja ne a karan kanshi akan abin da ya shafi aqida da kuma hukunce hukunce saboda wasu suke cewa a hadisi idan ya zamanto ahad ne ahad al ahadis mun gani cikin mustalah al hadis cikin ahad wanne ne ahad akwai wanne da wanne akwai mashhur garib aziz su uku to wannan su ake cewa ahad mashhur mafi yawa daga uku abin da ya shahi ruwaya shi aziz kuma hanya biyu ruwaya biyu wanda ta zo garib kuma daya suka ce a misali in hadisi yazo garibi mai ruwaya daya ai ba za a yi aiki da shi ba ko ba za a yi ba dalili da shi akan abin da ya shahi aqida sai dai cikin hukunce hukunce wanda wannan raddi malamai sun musu littattafai an zamanto duka an musu raddi akan wannan kenan sunna annabi sallallahu alaihi wasallama idan ta zamanto ta inganta ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama to kai ruko da ita akan hujja zaka samu rabo zaka samu wato tsira sannan kuma hatta da nan akwai tambihi bangaren abin da ya shahi wato aqwalul ulama zaka gani lasiyar ma mazahib ko kuma wanda suke da ta'assubun mazhaba zaka ga wani idan ba mazhabar su ba tace kaza shi ga hadisi ya inganta nan annabi sallallahu alaihi wasallama amma dai mazhaba ta ce kaza zaka ga yayin ruko ga mazhaba ya bar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuskure abinda yake hatta da su malaman mazahib ai mun gani yanda suka barranta da idan ya zamanto hadisi ya inganta an tabbata wannan hadisin ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce to a bar shi akama wato sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam a bar maganar su akama sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam a bar maganar su akama sunna Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda mun gani wanda ya wake su a cikin baitittuka yake qawlu a immatul huda menene baitittuka wa qawlu وقول علام الهدى لا يحمل بقولنا بدون نص يقبل يتي فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقواله حتى تعرض على الكتاب والحديث مرتدى إمام أبو حنيفة يتي ولا ينبغي قمتين بيدات يا قمتين يزمنتو يروكو لما قنقنشي asa ya bujuro su game da hadisai idan hadisai sun zo ga magana wannan tazo ta saba ma magana shi to ya zaman to ka bar magana shi ka kama hadisi haka imam shafi'i qala imam shafi'i qala in ra'aytum qawli mukhalifan lima rawaytu min alhadisi fadribu aljidara biqawli mukhalifal akhbara yace idan ya zaman to magana ta kun ga magana ta tayi cikaro da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da inganta da ya inganta to ku dauki hadisi ita kuma magana ta ku dauke ta ku buga ta da katanga to duka malaman nan haka Abu haka Imam Malik Imam Darul Hijra yake cewa babu maganar da ake karbatta kowace magana to ukhaz wa turad kowace magana ana karbatta ana maida ta banda wa sai nuna zuwa kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace banda maganar wannan ne kabarin wannan kenan magana Annabi ce idan ta zo ba a maida ta kenan dole ya zamanto kana bincike akan abin da ya shayi idan hadisi ke da kwaya tabbata na Annabi sallallahu alaihi wasallama kai ruko shi da shi daman la'alla uzurin da ake ma malamai na mazahib kullun akwai uzurruka da malamai suke la'alla ya zamanto shi malamin da ya ga wannan magana bai samu ba hadisi ingantacce na Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan dole a lokacin shi ijtihadi zai ya faɗa abu to idan ya dace yana da lada nawa lada biyu na ijtihadi da kuma sawab da yi idan bai dace ba yana da ladan ijtihadi da yi kuma Allah subhanahu wataala ba zai kama shi ba idan bai dace idan ya dace kuma yana da lada biyu to mafi yawa malamai shi yasa a cikin mazahibul arba'a zaka gani mazhabar da take da wato abin da ya shahi karancin hadisai ita ce mazhaba ta Abu Hanifa saboda Abu Hanifa bai samu ba yayi ya samu hadisai da yawa wanda zasu gina mazhabar shi yasa mazhabar shi zaka gani da yawa ijtihadi ne ke da kai a cikin mazahibai amma daga cikin mazahibu manya wanda zaka gani suna da sauran mazahibai uku zaka gani surtu mazhaba ta Imam Ahmad zaka ga saboda Imam Ahmad ya zo baya ya samu hadisai musnad din shi ma hadisi wajen 30 da wani abu ya Allafa a cikin musnad din shi ya samu hadisai kuma ya samu bayanai na malamai gabaki da haka Imam Malik shi ma ya samu hadisai sosai yayi kokari mazhabar Imam Malik kawai daga baya ne fa aka samu aka dan cinkusa mata wasu abubuwa amma bangaren fiqh da bangaren aqida mazhabar Imam Malik ba karaman mazhaba bace ba in kana so kuma ka duba ka gani a cikin littattafan su wanda suke usul ba kuma ba irin kananan littattafai ba wanda zaka gani wani malami ne ya Allafa absa wato fahimta shi da yake game da nasussuka amma idan ka koma can cikin usul din su ka dauki Muwatta Malik ka gani zaka gani hadisan da ya kawo yana dacewa akan dukkan abubuwan da hadisai suka tabbata na Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan mazahib idan ka gani malami ya kawo abu a mazhaba babu dalili to ijtihadi ne yayi kuma la'alla bai samu ba dalili shi yasa a lokacin saboda a lokacin sai an yi rihila an tahi neman ilimi asuke samu hadisi mun gani irin yanda magabata zan mutun zai tashi saboda hadisi daya hadisin fa ba bai san shi ba ya san hadisin kawai yana so ya samu confirmation ne tabbacin hadisin bai manta shi ba zai tahi wajen wata guda yana zuwa daga ya tabbata ya ji hadisin kuma ya jiyo abin da ya kai shi da mun yi malamai haka suka yawo kan abin da ya shahi wato sunna Annabi sallallahu alaihi wasallama kan abin da ya shahi neman wato abin da ya shahi hadisi kenan duk inda sunna ta zo dole mutum ya zamanto yayi karbe ta da rizqin Allah subhanahu wataala zai samu rabo zai samu falahi tanju wa tarbahu shi yasa yace tanju wa tarbahu hadisi akwai hadisi daga Abdullahi dan Abbas ko kuma asar
karkashin wasu ayoyi guda biyu da yake cewa kunna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun yake cewa Allah subhanahu wataala ya dau alwashin dukkan mutumin da ya dauki ayoyin alqur'ani ya rike alqur'ani ya karanta alqur'ani yayi aiki da alqur'anin wannan to Allah subhanahu wataala ba zai batar da shi a nan duniya ba kuma a lahira ba zai tabe ba kenan nan malam da yace maka kai ruku da alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama matakar kai ruku da su to ba zakka tabe ba a rayuwarka kenan mun gani wannan fakara ta warko da malami fakara ta biyu wanda take fara daga baiti na uku sai malam yake cewa wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina bidhalika janal atqiya wa afsahu wa qul ka fada ghayru makhluqin kalamu malikina wato magana Allah subhanahu wa ta'ala ba makhluqa bace ba wato alqur'ani kenan akwai da yawa cikin mazahib wanda suke cewa ai alqur'ani halitta ne shi kuma alqur'ani ba halitta bane ba alqur'ani magana Allah subhanahu wa ta'ala ji shine yace bidhalika janal atqiya wa afsahu da wannan ne mutane masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala suka yi ruku suka yi addinin su kuma suka zamanto wa afsahu haka kuma wanda suke da zamantowa fasihai suka zamanto sun yi ruku da wannan abin da ya shafi addinin kenan kai wanda kai yi ruku da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da littahin Allah subhanahu wa ta'ala ka fadi kana mai kudur cewa kana mai imani da cewa littahin Allah subhanahu wa ta'ala ba halitta bane ba Allah ya sauko shi maganar shi ce yana daga cikin dalilai wanda suke nuna cewa alqur'ani magana Allah ce da yawa a cikin alqur'ani dalili daya dalili akan alqur'ani magana Allah subhanahu wataala ce wannan dalili akan Allah yana magana ne magana biyu ce Allah subhanahu wataala yana magana kuma alqur'ani magana Allah ce dalili akan alqur'ani magana Allah ce a cikin qur'ani wa in ahadun min al-mushrikina hatta yasma kalam Allah kalam Allah alqur'ani kenan kuma dalili akan Allah yana magana shine mi ka sanin da yawa wa kallama Allah Musa taklima sai Allah ya karfafa maka ma taklima kenan wannan duka abin da ya shafi kenan alqur'ani ka tabbatarwa da cewa shi alqur'ani wato magana Allah subhanahu wataala ce shine yace wala taku fil qur'ani kuma mas'ala ta biyu wala taku fil qur'ani bil waqf qa'ilan kama qala atiba'un li jahmin wa asjahu kada ka fadi game da abin da ya shafi alqur'ani bil waqf ka ce kai ka tsaya a kai tawqufi cewa ai alqur'ani wannan sun zo suna gardama suna cewa alqur'ani magana Allah ce ahli sunna suna cewa magana Allah ce wanda ba ahli sunna ba suna cewa ba magana Allah bace halitta ne kai kace a ka tsaya kai baka ce ba kaza baka ce ba kaza to kana can kana wanda suka yi inkari shine malam yace kada ka fadi haka nan kama qala atiba'ul li jahm kamar yanda mabiyan jahm bin safwan wanda jahm bin safwan shine wanda ya fara wato huddo da wannan aqida ta wato jahmiya kada ya zamanto ka fadi haka nan wato shine yace kama qala atiba'il li jahmin wa asjahu suka zamanto sun rikitar a cikin al'umma kamar yanzu misali wata mas'ala ta faru wani yana aikata wani abu sai malamai suka yi shiru ko kuma wani laifi ya faru sai malamai suka yi shiru me ake ni kenan kaga dide ne ko kuma wasu suna haikar zama ta tashi kenan inkarin da malamai za su huto su ce kaza kaza ne to shine ya zamantowa kenan dide kenan kare ya zamanto kai game da alqur'ani kuma ka tsaya ka ce a kai bakka nan kuma bakka nan kenan shine malam ya kawo mana bayanin nan sai ya ce wala takulil qur'ani khalqan qira'atan fa inna kalamallahi bil lafzi yudahu haka kuma abin da ya shafi alqur'ani mas'ala ta uku ne ce wala takulil qur'ani khalqan qira'atan kada ka zo ka ce a shi alqur'ani to qira'an nan da ake yi ita ce halitta to idan ka wadi wannan shi ma wata shubha ce kake nema ka fara kai ma dai ka shiga can alqur'ani magana Allah subhanahu wataala me yake suke cewa ai alqur'anin kai dan adam menene halitta ne bakin ka menene to furtar wannan da kake karanta alqur'ani shi ma halitta ne shine ce fa inna kalamallahi lalle magana Allah bil lafzi yudahu ai da lafazi ne
za'a take zamantawa ta bayyana. Ai Allah subhanahu wataala ya gayi ma Jibrilu da lafazi, Jibrilu ya ji ya zo ya fadi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kinan magana ce ta Allah, dukkan wasu abubuwa da mutum zai kawo wannan abubuwa ne na bid'a, abubuwa ne na kusakurai wanda mutane suke yi. Kinan dai Al-Qur'ani magana Allah ce hakikanin magana. Jibrilu ya ji daga wajen Allah subhanahu wataala lafuzzan shi, haka ya zo ya gayi ma Annabi sallallahu alaihi wasallama. Nan fadar da yace malik wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina, kinan yana siffanta ma, yana tabbatar ma da Allah subhanahu wataala siffa, wato abin da ya shafi mulki, kamar yanda yace qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u al-aya. Sai malam ya ci gaba da cewa wa kul yatajalla Allahu lil khalqi jahratan kama al-badru la yakhfa wa rabbuka awdahu. Wata mas'ala ta gaba, wa kul ka fada yatajalla Allahu lil khalqi jahratan, Allah subhanahu wa ta'ala yana bayyana lil khalqi, ko kuma zai bayyana lil khalqi ga bayi jahratan, bayyana abu kama al-badr, kamar wato wata lokacin da yake da kwana 14, la yakhfa baya koyuwa, wa rabbuka awdahu ubangijinka kuma yafi zamantawa, wato bayyane. Nan tabbatar da ru'uya ta Allah subhanahu wataala, tabbatar da ganin Allah subhanahu wataala. Nan akwai mas'ala kafin mu shiga, malamai da ahli sunna da kuma wasu ɗan bid'o'i wanda suka zo sun rabu kamar magana guda uku. Daga cikin mu'tazila su suka kore cewa Allah ba a ganin shi a duniya, ba a ganin shi a lahira, sun kore gabaki daya. Sufaye, sufiya, suka zo suka yi akasin su, suka ce to su a duniya ana ganin Allah, a lahira ana ganin Allah. Shi yasa sai shehu yayi kwana ya ce ya ga Allah. To sai kuma ahli sunna su kuma sai suka kai kan cewa lalle a duniya ba a ganin Allah subhanahu wa ta'ala, amma a lahira za a ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma suna da dalilai da yawa. Dalilai a duniya ba a ganin Allah. A duniya ba a ganin Allah, dalili? Na'am? La yudriku al-absar. Akwai dalili zahiri nake so. Musa, kisa annabi Musa. Fasawfa tarani. Qala rabbi arini anzuru ilayk. Sai ya ce mi lan tarani. Nan ma sai aka zo aka ce to lan, aka ce ai. Lan kuma tana zuwa abadiyya. Aka shiga nafi na abada. Malaman luga suka shiga rikici. Shi yasa ko luga zaka dauka, ka dauka wajen ahli sunna. Wallahi in baka dauka wajen ahli sunna sai rude da kai. Nan ma su ma suka shiga ai lan da ta zo abada. Cewa ko kwata-kwata ba a gaba Allah. Lan tarani. To dake malaman ahli sunna akwai kuma su ma ayyan logai. Sai suka musu istidlali kuma da Qur'ani. Can Allah subhanahu wataala yake cewa walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihi. Suka ce Allah ya ce wallan ya tamannahu, kuma idan me aka zo aka ce abadan, kinan lan ba abada ba take ne, aka ce to shikenan. To a gurguje dai bangaren loga su ma sun yi ta ce kaza da kaza, amma alal rajih lan ba ta nuna cewa abada a duniya take ne. Shi yasa ya ce lan tarani, ba zaka ganni ba, walakin unzur ila aljabal, ka duba zuwa ga dutse, fa in istaqarra makanahu, idan ya tabbata a wajen shi zaufa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra musa sayqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwal muslimin. Kina a duniya ba a ganin Allah subhanahu wataala, amma a ranar lahira, a ranar lahira wato ana ganin Allah subhanahu wataala. Dalilai kuma su ma da yawa. Awaja rabbuka yawmal malaku tayyib wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira, abayyani lil ladina ahsanu alhusna. Malamai suka ce ziyada, alhusna ita ce aljanna, alziyada kuma ha ganin Allah subhanahu wataala kuma ha. A cikin Alqur'ani lil ladina ahsanu alhusna wa ziyada, da kuma lahum ma yashauna waladaina mazid, shi ma mazid ganin Allah subhanahu wataala ne. Kinan dai a gurguje kan abin da ya shafi wato a ganin Allah subhanahu wataala a ranar lahira za a ga Allah subhanahu wataala. Haka hadisi sun zo, hadisi ya kai mutawatiri. Kamar yanda wani ya wake sai ce mimma tawatara hadisu man kazaba man bana lillahi masjidan wahtasab wa ru'yatun kaga ru'ya hadisi ru'ya sun kai hadisai mutawatirai hadisai mutawatirai in sun kai kuma tufidul yaqin akan wato qat'iyyan wato babu magana cewa ya ka bincike isnadi kenan hadisai shi yasa kamar nan inda malam yace kamal badru la yahfa wa rabbuka awdahu can kamar ya dauko shi ma iktibasi daga cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati la tudhamuna fi ru'yatihi كما ترون البدر ليلة كما ترون القمر ليلة البدر أو كما قال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يكتوى زكو غني أبنججنكو أغوبران التاشن على قيابة بكو ونبي كاري وني أكن رؤيه كما يندى وطا ينزي إذا وطا يهتوين أدقوانا ومشا هدو ونينا كاري وني أكن وغني تو بيدها كما زي زمن تو أنقى الله سبحانه وتعالى wa rabbuka awdahu shine malan yace maka saboda wata halitta ne shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala shine al-khaliq shi ya halicci halittun wata in yana farko al-hilal shine yake zaman tawwa mine yake zaman tawwa ana ta duba kasan waye kuran injin ana da wani baya gani ba wani a gwada mishi ya gani amma dai in ya kai badar to kowa ba zai zaman to ba wato yana cewa ba zai gane shi ba Allah mu tsaya anan insha Allah sai kuma yanan zan mu shiga wata mas'ala walaysa bi mauludin walaysa bi walidin walaysa lahu shibhun ta'ala musabbahu wannan shi ma dai kan duka ana kore ma Allah subhanahu wa ta'ala ne wasu abubuwa kamar yanda ya kawo suratul ikhlas qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad insha Allah kinan sai dai wani lokaci ko kuma idan ya zamanto ana talata ba koma ba tafsiri kinan sai mu ci gaba insha Allah da fata abin da muka faɗi daidai Allah ba mu lada kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shahi shi daga cikin zakatunmu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk